أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك من رسالها أو أن مسألة ميتان البركة dan ci gaba da karatun mu na umdatul fiqh wallafawa al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisin mu na 15 ina sarai ko bayan hutu ban san ba rubuta ba ina sarai 15 ko 16 muna 25 ga watan Zulhijja hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yi didi da kalandar Bature da watan 1 ga watan 7 a kalla 2023 idan ba manta ba karatun mu kafin mu tayi hutu muna cikin babi wanda yake mana bayani akan hukuntan mace mai haila ina saran mun zanu abubuwa guda 10 wanda malam wanda ya bayyana mana wanda idan mai haila ta samu kanta a ciki to an yahi mata wa an san abubuwa wa an san an yahi mata 100% wa an san kuma za ta rama su daga baya insha Allah zan mutar shi kan masala ta 191 inda malam yake cewa wa yajuzul istimta'u min al ha'id bima dun al farj لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح مالك يتيوا يا حلتا غمجي يا جدادي يلنش ا لوكاتين دا سكي cikin halin haila kuma bayan gabansu kinan babu hira aure kinan babu hira saduwa amma dai yana iyawa ya mori matar shi duk yanda ya kamata ya mura ya kawo yake cewa li kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami da hada ta manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi manzon Allah yake cewa isna'u kullu shay'in ghayra nikah ku yi komi da iyallanku a halin da suka samu kansu suna cikin masu haila amma dai banda aure shine banda saduwa an ba da dama mutum ya yi komai da iyallan shi banda saduwa to kalkashin haka malumai suke cewa wannan halatta wadda aka yi wa mutum yayi komi da iyallan shi ya kasance yana iya kame kanshi ba zai fada zuwa ga wannan abun ba wanda aka haramta ne shine ya sadu da iyallan shi a wannan halin suke bayani suke cewa idan ya kasance mutum baya iya kame kanshi to hatta da jin dadi da iyallan shi a wannan lokacin haramun ne a gare shi sabida ma yu'addi ila al-muhrimi muharram duk abinda zai kai zuwa ga abinda aka haramta to wasilar da za ta sadar da kai zuwa kaiwa zuwa wannan abin shi ma haram misalan an ce maka kada ka sadu da iyallanka da zaran suna cikin haila wala taqrabuhunna hatta yatahur kada ku kusanci iyallanku da halin da suke cikin haila har sai sun yi tsarki to he kace a kai ba za ka iya kame kanka ba ko lokacin da sha'awar ta bushiro maka ba za ka iya kame kanka ba a wannan halin ka tsaya daidai inda aka tsira ka ba yake cewa to abinda zai sanya ga kai zuwa can in shi ma ya kasance haramun a gare ka kinan nan idan muka leka misalin yana bayyana mana lalle mutum yana da halaccin ya amfani da matar shi a lokacin da take cikin haila ko ma bayan kwanciya kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikata haka. Aisha tana bayyana mana yana amfanuwa da ko yana jin dadi da ɗaya daga cikin iyallan shi a lokacin da take haila, take cewa ya kasance yana umurtar mu yi kunzugu mu kulle gaban mu diddan ka gurin ka jini kai bata wurin ko wani abu makamancin haka kuma yayi wasa da mu. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi da iyallan shi. Sai malaye ya ketara zuwa wata mas'ala daban yake cewa wa aqallul haidi yawmun wa layla, mafi karancin haila lokaci na haila shi shine yini guda da dare guda santikatar mafi karancin ta, wannan a mazhabin maliki a mazhabin hanabila kenan, kuma wannan sun kawo hujja da lalle babu wani takdiri a bangaren shari'a wanda yazo yake bayyanawa yake cewa a'a gashi nan lokaci kaza zuwa lokaci kaza shine adadin hailan mace ko shine lokacin da haila lokacin mace za ta yi haila mafi karancin shi. Suka ce wannan za a maida shi zuwa ga al'ada, ana iya samun mace da abin zikatar za ta yi hailar ta kare. Wannan kenan bangaren mazhabin Hanabila. Idan muka koma wurin bangaren mazhabin Malikiya yake cewa kai koda tumfuka daya kurum zawwa ya dauke lokaci daya daidai gwargwadon minti daya ana iya kiran shi haila in dai ya cika wannan alamomi na jinin haila, ana iya lissafa shi. Haka kuma da yawa daga cikin malaman ilimi sun tafi akan babu wani tahdidi da aka yi na mafi karancin haila, a ce awa kaza ko kuma yini ɗaya da dare guda ko kuma kwana kaza, babu wani tahdidi da aka yi mafi karancin haila. Wannan ita ce wada mafi rinjaye ta jamhurin malamai da suka yi, ko da kai tsaye ya zo bugo ɗaya ya zo kurmi ya zubo ya ɗauke, wannan ana iya ɗaukan shi a matsayin haila. Wannan shi ne ijma'in malamai da suka yi, kuma sun yi ijma'i ne sun yi kiyasi akan jinin biki. Jinin biki yana iya zauwa daidai aiwa ko kama aiwa ko bayan aiwa lokaci daya ya dauke kuma ba zai sake dawowa ba. Suka ce wannan shine misalin ko kiyasin da suka yi akan jinin haila bashi da karancin lokaci, a ce a yini daya ko dare guda ko kuma yini daya da dare guda ko kuma wannan kurum idan ya zo ya cika siffofin shi to wannan kurum za a lissafa shi a matsayin jinin haila. Sai malaye ci gaba da cewa wa aksaru, duk da yawa daga cikin malamai suna kawowa suke cewa mafi siffofin da za a iya samun siffofi ne guda hudu wanda idan aka same su kurmu wannan jinin jini ne wanda ya sha bamban da jini wanda yake zauwa na rashin lafiya, jini ne na haila. Shi ne na farko za ka samu launin jinin haila yana karkata zuwa baki, ba ja bane ba irin ja ba wanda muke gani idan an yi yanka ko jini idan ka ji ciwo yake wutarwa ba, jini ne wanda yake karkata zuwa ko ja ne wanda yake karkata zuwa baki. Sannan kuma wannan in shi doyin shi za ka samu warin shi ba ɗaya bane ba da irin yanda idan ka ga jini wannan wanda yake ordinar ba, haka idan ka ɗauka za ka gani lokacin da yake zubarwa yana zubarwa ne da kaurin shi bitajammut, kana iya sakhin malaman lugha suke cewa sakhin yana iya daukan alghiliza kuma yana iya daukan atajammut kamar ka same shi a dunkule ko kuma kamar same shi yayi kauri lokacin da yake hutawa. Sai dai kuma daga cikin siffofin shi bayan ya riga ya zubo zaka ganshi ya watsi, ba ka same shi ba bitajammut ba a dunkule ba, kuma bayan jini yanzu idan ya zuba zaka ganshi yayi ya dunkule, amma shi jinin haila bai dunkulewa bayan ya zubo. Wannan shi ne siffofi guda hudu wanda malamai suka bara suka ce wa'innan shi ne idan kaga ko idan mace ta ga irin wannan siffofin ko da ba ta kai ba shekarun da za a fara mata lissafin haila ba to wannan jinin haila ne, kuma za a buga mata tambari alƙalami ya hawo kanta, za ta bar sallah, za ta bar azumi, za ta bar dukkan abubuwan nan guda goma da muka zana. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malaye ya ci gaba da cewa wa aksaru 15 yawman, mafi tsawon kwanuka na haila shi shine kwana 15 a wannan mazhabin Hanabila kenan. Kuma sun kawo hujja da irin abin da ya tabbatu daga salaf daga tabi'ai da wanda suke koma bayan su, sun gani mafi tsawon kwanuka da mace da take yi shine kwana 15. Sai dai idan muka koma zan mu gani da yawa daga cikin masu ilimi sun yi bayani akan babu wani tahdidi a ce an kidaye adadin kwanukan haila na mace. Ko barin mu aya a wannan al'ada ce mace ita ta rin zabambance tsakankanin jinin haila ko kuma jinin rashin lafiya matukar bai kai wata guda ba tunda a cikin wata ana iya samu a cikin wata tilas ne a samu kwanuka na tsarki a samu kwanuka na haila kina yana iya wucewa ya zarta kuma yana iya kasancewa dan kadan wannan matukar bai tike wata guda ba kinan babu wani mikadari ko ta'didi a ce wannan shine kwanukan haila na mace inda idan muka dauki wata labudda a samu kwanuka na tsarki kwanuka na haila wannan yana tabbatar mana hadisin Hamda bintu Jahsh wadda tazo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mata yake ce mata faqad ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama waqtal haili sittata ayyamin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya lokacin hailan mace shine kwana guda 6 aw 7 ko kuma kwana guda 7 kuma wannan shine galibin abinda mata suke yi a wancan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wani nassi bane bane shari'a ba a'a galibin abinda mata suke yi shine kwana 6 ko kwana 7 yake cewa wa ja'ala hamna take cewa ja'ala baqiyati ash-shahr tuhuran ya sanya sauran kwanukan da suke cikin wata su kuma suke suna kasancewa kwanuka ne na tsarki kuma sai dai idan muka dauka zan mu gani da kai malaman da suka yi bayani suke cewa ana iya a haddade kwanuka na hailan mace kwana 17 sabanin kwana 15 suke bayani suke cewa Ibn Hazm al-Hanbali ya kawo Ibn Hazm az-Zahiri ya kawo yake cewa ma zada ala zalika ijma'an duk abinda ya doro akan kwana 15 kwana 17 da ijma'in malamai mutayaqqinan annahu laysa haidan tabbas wannan ba haila bace ba yake cewa wa yakunu aqallu tuhur baqiyatu shari 13 yawman he kasance kwana 17 kwana 13 a cikin kwana 17 ka tsara kwana 13 nawa zai baka ha 30 daidai ko to yake cewa he kasance adadin kwanukan haila 17 adadin kwanukan tsarki su kuma 13 wannan shine abin da ya shahara hatta ga mazhabin ita Hanabila kina ya kasance mafi tsawon haila shine kwana 17 mafi tsawon tsarki shine kwana 13 wannan kuma dukkan suna istinbati ne kalkashin hadisin Hamna bintu Jahshin yarda Allah shi tabbata a gare ta kina wannan mala ya kawo mana mafi karancin kwanukan haila kuma ya kawo mana mafi karancin kwanukan mafi yawan kwanukan haila sai dai duka idan muka dauka zan mu gani banganu ne wanda malamai sun yi su ma banganu akan haka kuma mun faɗa mafi rinjaye shine faɗa malamai ba faɗa ba mazhaban Hanabila ba kenan babu wani tahdidi a ce mafi karancin haila kuma babu wani mafi tahdidin da suka yi suka ce kwana 15 mafi tsawon haila idan muka dauka zan mu gani da kai malaman da suka ce akan mafi tsawon haila shine kwana 17 kuma suka yi istinbati akan hadisin Hamna bintu Jahsh yarda Allah shi tabbata a gare ta sai mala ya ci gaba da cewa wa aqallu tuhur bainal hadaitaini 13 yawman mafi karancin tsarki tsakankanin haila guda biyu shine kwana 13 kaga ku a cikin kwana 13 an ce shine mafi karancin kwanuka na tsarki ka tsara nawa zaka samu nawa zaka tsara ka samu wata guda kenan kwana 17 zaka tsara ka gani kenan wancan maganar ta kwana 15 da aka kawo ta farko an warware ta kina mafi karancin kwanukan tsarki su ne kwana 13 mafi tsawon kwanukan haila su ne kwana 17 sabida baya yiwa a cikin wata a ce an samu mace kurum ita haila kurum take yi sabida da kai kwanuka wanda Ubangiji ya tsara mata wanda ake halittar ko wannan inta ma'aihurta take motsawa na yanda sako zai isa a samu daukan wata halitta ta dan adam a cikinta shine ko suke cewa kwanukan ovulation labudda ya kasance an samu haka shine nan suka kawo yake da ya kawo yake cewa dalilin da ya sanya muka ce mafi karancin kwanukan tsarki su ne kwana 13 shine hadisin abin da ya wakana lokacin Ali ibn Abi Talib ya qadi Shuraih alqadi Shuraih ya zo yayi wata mata hukunci akan inda ta dukkanta ta yi ta a cikin kwana a cikin wata guda kuma ya buga mata hukunci a wata guda ta gaba iddanta saboda haila su uku ta zo mata a cikin wata guda shine ya kawo yake cewa Ali ibn Abi Talib ya ga hakan kuma ya tabbatar da shi akan haka sai dai Imam Maliki ya bayyana mazhabin Malikiya suna ganin mafi tsawon kwanuka na tsarki su sune kwana 15 amma dai a fada ta Imam Malik shi ko mafi tsawon kwanuka na tsarki shine kwana 8 ko kuma kwana 10 shi Malik abin da ya fada amma dai kalkashin mazhabin abinda malaman abinda daliban shi suka tafi fata wanda aka tafi akan mazhabin Malikiya shine kwana 15 shine mafi tsawon tsarki na mace a cikin wannan kenan kwana 15 a mazhabin Malikiya kenan idan ka raba wata gida biyu kenan nawa zaka samu in ma ya kasance kwana 15 ko kwana 14 wannan shine mafi tsawon kwanuka na haila kuma mafi tsawon kwanuka na tsarki wannan duka ƙarin ƙarawa juna sani ne wanda malamai suke yi sai malai ci gaba da cewa wala hadda li aksari kuma babu wata iyaka na kwanuka na tsarki na mace a ce a gashi nan kurum tunda an ce mafi karancin wannan mafi karancin tsarkin ta kwana 13 wani suka ce kwana 15 Imam Malik yace kwana 8 ko kwana 10 to mafi tsawon kwanuka wanda mace za ta zamana tana mai tsarki a cikin su babu tahlili ba a haddace ba babu iyakacin shi saboda wata mata zaka same ta a wata 6 so dai take haila ka samu wata mata a shekara so dai take haila ka samu wata mata a shekara 3 da kil za ta yi so daya kuma dukkan wannan kwanukan da hailar ba ta zo mata ba kwanuka ne wanda za a mata lissani na tsarki ka ɗauki matar da ta aihu lokacin da ta ɗauki ciki babu hira haila a tare da ita lokacin da ta aihu babu hira haila a tare da ita watan har ta gama shayarwa wata shekara 2 ba ta yin haila ka gani wannan shi ke nuna babu wani tahdidi na mafi tsawon kwanuka wanda mace za ta yi haila wata matan ma za ta kasance an buga mata tambarin ta kasance ta fasa yin haila a cikin rayuwarta saboda shekara 6, 7, 10 mata yi haila to irin su ne wanda malumai suke cewa yanzu da Allah zai kaddara mata saki a sake ta ai za ta yi haila guda 3 to ita da ta yi shekara 1, 2, 3 bar ruwanta da haila ba san me ya haila ba ita to a wannan halin za a buga mata lissahin la'iyya islami lal mahidi matan da suka hudda tsammanin yin haila kenan lissahinta fa iddatuhunna 3 ashhur ita za a mata lissahin wata 3 yanzu ta yi wata 1 ta yi wata 2 a na ukun kurmi haila ta zo mata to sai a shashanta wancan lissahin na wata 3 yanzu sai ta zanta da haila wata ta yi tsarki guda 3 ko ta yi haila guda 3 wannan shine hukunci na shari'a kina wannan sheke nuna mana wala hadda li aksarihi babu haddi ko ba iyakance ba mafi tsawon tsarkin mace ba ina fata an fahimta sai malai ya ci gaba da cewa wa aqallu sinnin tahidu lahu almar'a 9 sinina mafi karancin ko kwanukan ko shekarun da mace take iya fara yin haila shine shekara 9 wannan kuma sun kawo hujja ga hada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza balagat aljariya 9 sinina fa hiya imra'a idan yarinya ta kai shekara 9 to yanzu ta koma mace sai dai wannan hadisi ne wanda yake munkar Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin akhbarul asbahan a cikin isnadin shi da kai wani wanda ake ce mai Abdul Malik bin Mahran shi kuma malamai sun yi inkarin shi da kaga sunan shi a cikin isnadin wanda suka rawaito hadisi to wannan hadisi ne wanda yake barkishi aka a cikin abdu'afa na al-Imam al-Uqayli ya kawo bayanin hadisin ya ce hadisi ne wanda yake dhaifi ya kawo bayani akan shi Abdul Malik bin Mahran ya da'afa shi haka a cikin lisanul mizan shi ma ya kawo ya da'afa wannan bawa Allah Abdul Malik bin Mahran sai dai wa'ansu daga cikin malamai sun tsaye akan babu wani haddi ko ba wata iyaka da aka sanya na wata shekara na mace wanda za ta fara yin haila. Za ka samu wata shekara shinta za ta yi hailanta, jini zai fara zuwa mata wata shekara takwas, saliban da yanda bi'a take, yanda yanayin rayuwa, yanayin abin da ake ci, yanayin hamada ko yanayin sanyin, yanayin yanda rayuwar mu take. Wannan babu haddi akan haka. Wata za ta fara shekaru wanda suke makusantan shekaru wata, sai ta dora akan sha wani abu sannan ta fara. Shine babu wani, haka malamai suka ce akan babu wani haddi na a ce ga mafi karancin shekarun da yarinya za ta fara yin haila. Sai dai duk lokacin da aka samu siffar jinin da yake hutawa a gaban yarinyar nan, to a lokacin nan za a buga mata hukunci, lalle ta shiga cikin shekaru na an sa mata alƙalami, ita ma yanzu in ta yi za ta samu lada, in ta kuskure za a ɗora mata zurfi. Allahu ta'ala. Malam sai ya ci gaba da cewa wa aksaru sittuna, mafi tsawancin shekarun da mace za ta iya tana yin haila shine shekara 60. Kuma sun kawo dalilansa akan abin da yake kai yake kawo a zamaninsu. A wancan lokacin mace mafi yawa, mace mai shekara 60 ko mafi yawa mace a shekara 60 take gama yin hailanta. Sai dai a mazhabin malikiya zamu gani Imam Malik ya ta yi akan shekara 50, a wannan shekara ce mace take shiga shekaru na menopause, shekarun da haila za ta fasa zo mata. Su kuma a mazhabin Hanabila shekara 60. Shi dai ala'ai ana iya liƙawa lokacin da ta ƙeƙashe ta fasa zubar da jinin haila, to wannan a lokacin nan za a buga mata lissahin, ko da saki zai wakanu a kanta, kenan za a mata lissahin watan da uku, koma bayan haila ko koma bayan tsarki guda uku ko kuma haila guda uku. Sai malam ya ci gaba da cewa wal mubtadi'a, issa bai shiga wadda ta fara yin haila, yake cewa idan hailarta ta zo, idan ra'at ad-damu li waqtin tahilu fi mithlihi jalasat, idan ta ga jini a irin lokacin da take ganin jini, misalin a kowane wata a yini na uku a kowane wata take ganin jininta, ta gani wancan watan, sai wannan watan ya zo ta sake gani, yake cewa to daga wannan lokacin ya zo jalasat, sai ta zamana ta bar sallah, ta bar dukkan abubuwan nan guda goma wanda muka sada, kowanne hukunce-hukunce guda goma dukkansu sun hawo kanta. Yake cewa liwaktin tahilu fi mislihi jalasat, sai ta tsaya idan ta ga jini a lokacin da take ganin haila a wa irin wannan lokacin, sai ta zamana hukuncin wannan guda goma sai su hawo kanta, ba za ta yi sallah ba, ta za ta yi azumi ba, ba a sake ta ba, a yi kaza, wannan abubuwan guda goma da muka tsara. Yake cewa wa ifa'in qata, idan jini idan ya tsaya, li aqalla min yawmin wa laylatin fa laysa bi haila, kasa da yini guda da dare guda, to wannan ba haila bace ba. Ka gani wannan ya sha bamban da hada mafi rinjaye hada ta malamai. Haila batta da tahdidi, ba kida yayi ta ba, ko dare guda ko yini, ko da lokaci guda jinin ya zo daidai gurgurun minti ɗaya ya dauke, wannan ana kiranta da haila. Idan shi ne nan ya mala ya bayyana a mazhabin Hanabila, idan jinin ya zo mata lokacin da yake zauwa, misalin yana zo mata a kwana na uku a cikin kowane wata, sai jinin ya zo a wannan watan, kuma yanzu ne ta fara, sai ta riƙe wannan date wata mai zauwa a wannan date, in ya sake zauwa sai ta riƙe wannan date, wata na uku da ya zo sai ya zo ƙasa da yini guda jinin wannan ya zo. Ƙarƙashin mazhabin Hanabila wannan ba haila bace ba. Su kuma a sauran mazahib, faɗa mafi rinjaye ta malamai ko faɗa ta jamhurin malamai, wannan haila ce. Kurum za ta yi wanka, idan ya ɗauke za ta yi wanka, ta ci gaba da al'amarinta, ta ƙare hailarta ta wannan wata. Shi kuma a mazhabin Hanabila kenan, wannan jinin idan ya zo ƙasa da yini guda da rare guda, to ba ta yi misalin haila ba, kenan sai dai ta sake kirda da wanzu kwanaka, rubama an samu deka, an yi dekalan kwana ɗaya ko kuma an ƙara kwana ɗaya ko kuma abubuwan dai sun canza, kenan za ta kirda da wanzu kwanaka wanda za ta ga jinin haila a cikinsu. Shi ne faɗa mafi rinjaye ta malamai ita ce wanda muka ta yi, wanda malamai suka ce kurum abinda ake so da ita ta san siffar jinin da ya zo mata, in dai siffar jinin haila ce to wannan koda minti ɗaya yazo to wannan sunan ta haila malaiki ce wa in jawaza zalika idan kuma ya huce haka kinan jinin ya huce sama da yini guda da dare guda walam yu'abbar aktharu al-haydi fa huwa haydun bai huce ba kwanukan da take lissahawa wannan yin hailar ta ba misalin tana lissafa kwana 6 ko tana lissafa kwana 7 a watan farko ta yi kwana 7 a wata na biyu ta yi kwana 7 a wata na uku wannan ranar da yake zo mata ya zo mata ya huce dare guda da yini guda kuma bai huce ba kwana 7 da take lissahawa wanda take yi ba yake cewa fa huwa haydun wannan jin haila ne ina fata an fahimta wannan a mazhabin Hanabila kenan yake cewa kenan in bai huce ba kwanukan haila ba wannan wanzu daga cikin malamai suka ce kwanukan da take lissa wanzu kuma suka ce a'a abinda ma da yake ni kwanukan nan guda 15 ai can ya bada bayani yake ce mana kwana 15 shine mafi tsawon kwanukan haila kenan ta lissa ba ya zo mata ya huce dare da yini ta lissa ha kwanukan ta lissa ha kwanukan da a mazhabin Hanabila aka tahi akan su ne mafi tsawon kwanuka na haila guda kwana 15 yake cewa wannan ana kiran shi da haila a waccan wada kuma kwana 17 ina fata ana fahimta sai dai abin da yayi shine sifa kamar yanda malamai suke bayyana suke cewa abin da yayi mutum ya san ya zai bambance tsankanin haila da ko mace ya zata bambance tsankanin haila da jini istihada wannan yayi sauki akan wasu lissayi saboda wannan abu ne wanda hukunci da abin da kake gani yayi hukunci da kirdaku abin da kake san mai malai ci gaba da cewa fa idza takarrara salasata ashhur bi ma'na wahidin idan wannan al'adar tata ta maimaita tsawon wata uku bi ma'na wahidin kwana na uku take farawa ta kare a kwana na 7 ko kwana na uku take farawa ta kare a kwana na 15 gashi nan wannan abinda take yi yake cewa sawa adatan wannan ana iya kiranta al'ada kina ita kurum daga dan zaran an ce kurum leturwa yazo to wannan ba ita ce ranar wannan inta suka dauki tsawon kwana tsawon wata uku tayi daya tayi biyu tayi uku ba abin da ya canza to wannan za a kiraye ta da al'ada kuma wani suka kawo dalili akan haka dalilin su abinda aka rawaito daga a cikin sha'an wannan hadisin Fatima bintu Ja'sh Hamna bintu Ja'sh lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'i salata ayyami aqra'iha thumma taghtasil wa salli wa tusalli yake cewa kwanukan da kike yin haila kurum sai ki lissafa su in kwana 7 kike yi daga ranar da kike fara zuwa rana wadda kike karewa kike karewa a kowane wata sai ki lissafa ta wannan idan ta zo kurum sai ki zauna ba sallah ba azumi an dauke miki wannan su ne kwanukan hailanki idan sun huce sai ki yi wanka ki yi sallah dalilin haka suka kawo hujja suka ce kenan idan abin ya maimaita tsawon wata uku to wannan za a yi lissafin shi shine jininta shine al'adarta ina fata an fahimta sai dai waɗansu daga cikin malamai sun ta yi akan ko da sau ɗaya wata ɗaya abin nan ya tabbatu daga kwana na uku zuwa kwana na 15 ta yi hailanta ko kuma daga kwana na uku zuwa kwana na 10 ta yi hailanta a cikin wata idan wani watan ya zo sai jini sai yake zo mata to sai ta yi lissafin wannan kwana uku zuwa kwana 10 wannan su ne kwanuka na hailanta wannan ita ce faɗa mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam ina fata ana fahimta masalar fiqhu abubuwa ne lokaci da yayi ta zawa sai ka gani abubuwan kamar su da daurewa in ba a fahimta ba a ce ba a fahimta ba sai mu dan saki bayyanawa a sake maimaita malam sai ya kawo mana yake cewa ya za a yi a bambance al'adar mace ai shi wancan hadisin na Hamna manzon Allah ya tazo ta kokanta jini ya ki tsaya mata sai manzon Allah yake ce mata idan kwanukan hailaki sun zo tak tak misalin ita matan nan daga Lesenk a kowane wata zuwa Ledus take yin hailanta malam sai ya ce a karkashin mazhabin Hanabila sai ta lissafa wata uku a kowane wata uku tana ganin haka wannan watan mai ta gani daga Lesenk zuwa Ledus
daga lesen ka zuwa lejuz hailata ta so watan juin lesen ka zuwa lejuz wa hailata ta so watan juye daga lesen ka zuwa lejuz daga hailata malam yace a mazhabin hanabila wannan ya kasance wata al'ada kina yanzu idan haila idan aka samu rincadewa jini a cikin ta ko wata jijiya ta yanke ko kuma bugon mahaifa sai jini yake zauwa ta gaza bambance wa tsankanin jinin hailata da jinin istihada jinin rashin lahiyarta sai ta yi lissahin daga lesenk a wata wanda zai zo watan ut daga lesenk zuwa lodus wannan ba ta yi sallah ba wannan su ne kwanukan hailata an fahimta to a mazhabin jamhurin malamai suka ce ko da wata ɗaya ta samun wannan za a kiraye shi da al'ada misalin a watan juwan sai ta ga hailata daga lesen ka zuwa lejus watan juye da ya zo sai abin sai ya zo mata a rancaɓe da jini na rashin lahiya malamai suka ce kurum sai ta yi lissahi daga lesen ka zuwa lejus su ne kwanukan hailata ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba za ta yi kaza ba duk wannan hukumce-hukumcen mawani'in nan ashara da muka karanta sun hawo kanta ina fata an fahimta Allahu ta'ala a'lam tunda su jamhurin malamai sun kawo hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فإذا الله يكتي وتديب عدد دريركا دقوانكا كو عدد دريركا دينكا دا جنن تيكي زوانا حيلا كامونا مسألة تسانيتا أتكي موتا to kaga ni ainihin manzo Allah bai kawo bai ce wata uku ba shi sanya bambancin da aka samu ko sabanin da aka samu tsankanin mazhabin Hanabila da jamhurin malamai su ne su cewa suka yi tilas in dai ana so a tabbatar da al'adar ta yi wata uku su kuma jamhurin malamai suka ce ko da wata ɗaya aka samu al'ada ce shi ne suka kawo hujja da wannan manzo Allah ya ce ayyamin lati kanat tahiduhunna min ash-shahr kwanukan da take yin haila a cikin wata kinan kowane wata watan wancan da ya wuce ga adadin kwanukan da ta yi daga lokaci kaza ta fara daga lokaci kaza ta kare ko zuwa lokaci kaza ta kare kinan wannan kwanukan za ta dauka su ne kwanukan haidatta yake cewa falitatrukus salati qadra zalika min ash-shahr sai ta bar sallah gulgudan haka gulgudan abin da ya same ta a cikin wata kinan wancan watan kwana 7 ta yi haidatta ko kuma kwana 10 ta yi haidatta wannan watan idan ya zo aka samu matsala a wurin jinin da yake hutarwa ta gaza bambancewa tsankanin jinin haila da jinin istihada yake cewa to hece yin sahin wancan kwanukan abin da ya waru da ita a wancan watan ta yi kwana 13 hailata ko kuma a kwana 6 ta yi hailata wannan watan ma sai ta lissa daga ranar da wancan watan ya kamata zuwa ranar da ta gama sai ta lissa ba shi a cikin wannan watan haka jamhurin malamai suka ce yake cewa fa idza khalafat dalika falitaktasil thumma litastaqrib bi thawbin thumma tusalli yake cewa idan ta gama wannan kwanukan yake cewa sai ta yi wanka sai ta sanya kunzugu a gabanta shine irin miye ake ce mata abduga ba abduga wanda yanzu ake ba jinin haila bane ba sai dai idan ya kasance tana da alama tana iya bambancewa tsankanin ai yanzu maganar da muke yi macen da take da rashin lahiya ne macen da bugun ma'aiwa ko kuma a wata jijiya ta yanke mata jini yake zuba aka samu hadi da jinin istihada jinin rashin lahiya da jinin haila shine muke bayani akan shi mutum mun barka malam Bandawi bayanin da muke yi akan mace wanda take da jini guda biyu matsala ta same ta jini yake zuban mata akan ta ce muke bayani ita ce zanta lissawa kwanukan ta kwanukan da take yin haila mazhabin Hanabila suka ce he ta lissawa watanni uku a wani ranuka ne take yin haila kuma zuwa wani ranuka take gabawa jamhurin malamai suka kawo hadisi suka kawo hujja da wannan hadisin da Imam Malik ya hutar da shi hadisi ne wanda yake ingantacce hadisi Ummu Salma suka kawo hujja suka ce a ba lissahin a ce he ta lissawa watanni uku da suka gabata a watan da ya gabata a wanzu kwanuka ta yi ita ce muke lissahi a kanta idan ko wanda bata da rashin lahiya jinin haila sai take tunanin ya dauke ya sake dawowa to jinin haila ne shine ai Aisha take cewa suna sanya rukuda suna sanya abdiga a gaban su dalilin mi dalilin idan sun hundo abdiga ai mata koyo komai idan sun hundo idan da kai dan dorayi dorayin jini to wannan kuma haila hayyanzu tana baki gama wanka baki gama tsarkinki ba tace amma dai idan suka hundo abdigar da suka sanya a gaban su suka ga wani rawaya rawaya labe dirke jini ya kare yanzu kuma yanzu an shiga fasin tsarki kenan sai a yi wanka a ci gaba da sallah an fahimta Allahu ta'ala shine nan muke bayani muka ce abin da yayi abin da malamai suka yi ta bayani suke cewa yuqaddamu tamyizu ala al'ada ana fifita bambancewa tsakanin jinin haila da jini wanda yake na fasadi jini wanda yake na rashin lafiya an yi bambanta shi akan al'ada kace a'a ni ai ga kwanukan da nake yi kurum a'a wannan idan ya kasance lan gane balaki yau kin buga kin gaza bambancewa tsakanin jinin da yake zo miki to wannan sai ki amfani da al'ada amma dai kina iya bambancewa tsakanin jinin haila da jini na istihada to wannan wa aula ki kokari ki amfani da jinin ki amfani da at-tamyiz bambancewa shi jini na istihada zaka same shi raqiq ne bai da kauri kuma baya da haka zaka same shi idan ya mutu yana tabkewa yana wannan yana gamewa inda zai zuba a ƙasa ko ka zuba shi a wani wuri zai yi kwaji ne wannan shi ne jinin istihada amma dai jinin haila baya kwaji ne karon idan ya zubo lokacin da zai zubo zaka gan shi ya zubo a lokacin mutar shi zaka same shi yana da kakaura ne wanin zaka same shi dunkule ne amma dai yana zubowa ya wani baya kwaji malai ci gaba da cewa wa in abbara zalika fazairu istihada idan ya huce kwanukan da aka yi lissahi can baya mala ayya wadi mana yace mafi tsawon kwanuka na haila shine kwana 15 a mazhabin hanabila a mazhabin jumhurin malamai shine kwana 17 malai yake cewa idan ya huce adadin wannan kwanukan nan guda 15 to wannan majinin ba jinin haila bane ba jini ne na rashin lafiya a tayi a garzaya a nemo magani فهو استحاله كما وان دليلي ده بايه دي وانا muka karanta hadisin Zainab bint Jahsh Hamna bint Jahsh simala yace gaba da cewa wa alaiha ita wannan wanda jinin ya zarce ya huce kwanukan da ake da take yin haila ko kwanuka wanda aka sanya mafi tsawon kwanuka wanda mace take iya yin haila 15 ko 17 yake cewa to wannan majinin ma ya koma jinin istihada to hukuncinta an tabtasila inda akhirat haili tayi wanka lokacin da kwanukan hailar ta suka kare kenan kwana 15 aka lissafa mata za ta yi wanka ranar da kwanukan hailar ta suka kare kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyanawa da salata qadar al-ayyam allati kunti tahidina biha thumma ghtasili wa salli kibar sallah gulgulan kwanukan da kika samu kike yin haila kenan al'ada ki zaki rike ta kasance can kwana 7 take ta kasance kwana 15 take to za ta bar sallah gulgulan kwanukan da take yin haila yake cewa thumma ghtasili wa salli sannan idan kwanukan sun huce sai ki wanka ki sallah hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuta shi yake cewa wa taqtasila farjaha ita wannan mutum wanda take da jini na rashin lafiya sai ta yi wa taqsil farjaha sai ta wanke gabanta shi kuma wannan dalili hadisin Aisha tana bayyana mana a cikin sha'anin wanda take da jini na rashin lafiya yake ce take cewa idza adbarat faqsili anki dami thumma salli idan hailanki ta huce kenan kika lissafa kwanukan da yake yin haila to sauran ku ba haila bace ba jini ne na rashin lafiya sai ki wanka ki wanke jinin da yake gaban ki sannan ki sallah hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuta da shi shine nan kenan abinda zan mu dauka kenan idan kwanukan da na haila suka kare sai ta yi wanka idan ta yi wanka za ta yi sallah idan ta gama sallar ta wata sallah ta zo mata sai ta yi tsarki ta wanke gabanta ta sake a rawalla sannan ta sake yin wata sallah yake cewa wato asibuhu sannan kuma abin da yake hukuncin ta wajibi akan ta zatta sa kunzugu ta darme gabanta yanda jinin ba zai zubo ba kinan ka ashe tana sallah jinin ya kwararo idan ya kwararo ba an samu matsala shine wannan miye ake sanya yanzu ba kushin ba da kai abin da ake ce mata to kushi inde almuhim dai a gani koton koton kinan shine yanzu a zamaninci lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurnin da yake litastasfir yake he ta sanya kunzugu ta kame gabanta na yanda jinin ba zai fito ba nan kuma hadisin Aisha wanda yake Imam Bukhari da Muslim sun mutar da shi Aisha take cewa afwan na'am shi dai ne dai summa litastasfir bi saubin summa tusalli yake cewa sai ta yi kunzugu kenan ta sanya kamar kush ta sanya koton a gaban da na yanda jinin ba zai zo ba ita mai wannan jinin na istihada ba take cewa summa tusalli sannan ta yi salla shi ne ma da yace wa tu'assibu kenan sai ta sanya wani abu a gaban ta na yanda jinin ba zai zo ba shine ta yi kunzugu ko ta sanya koton ko ta sanya kush ko ta sanya protect duka dai abinda dai zai sha makance jinin ba zai zo ba yake cewa sannan ta yi salla sai ma da yace ga wa tatawadda li kulli waqti kulli salatin kuma ta yi sake arwalla akan kowace sallah idan lokacin sallah ya shigo to wajibi ne sai ta sake arwalla kuma wancan hukuncin da muka gani na mai taimama yadda shi mun bayyana fada mafi rinjaye a cikin shi kenan za ta sake arwalla akan kowace sallah idan za ta yi sallah amma dai idan ta yi arwalla ta tana yin nafila da wannan arwalla tana yin sallah ta da wannan arwalla saboda nafila farilla ita take goye da nafila kenan za ta yi arwalla akan kowace sallah shine Aisha ta ce ta wanke gabanta ta sanya kunzugu sannan ta yi arwalla akan kowace sallah sai ci gaba da cewa wato salli sannan ta yi sallah wannan kuma kalkashin hadisin da muka jima muka sha karantawa da salata qadr al ayyam allati kanat tahidina fiha thumma iktasili wa salli kenan hukuncinta hukuncin mai mustahada ko mai jini na rashin lahiya shine idan ta gama kwanukan hailata za ta yi wanka za ta yi sallah sannan hukuncin ta wajibi ne ta yi arwalla akan kowace sallah lokacin da za ta yi arwallan nan ta wanke gabanta ta wanke kenan jinin da yake da ya zubo daga jikinta baya da haka ta darme shi ta sanya wani abu wanda zai sha makance ta jinin ba zai zubo ba sannan ta yi arwalla akan kowace sallah idan ta yi arwallan nan tana iya sallata duk abin da Allah ya kaddara mata za ta iya sallata da wannan arwalla amma dai idan lokacin sallah ya huta ya ta shiga sallar isha'i to wajibi ne sai ta koma ta sake wanke gabanta ta sake wata arwalla wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ci gaba da cewa wa kaza hukmun man bihi salsalul bawl haka hukumcin wanda yake da yayin mutsari wanda baya iya rike mutsari shi ma hukumcin shi hukumcin mustahada shi ma mai zai yi zai ta iya wanke gaban shi duk inda mutsarin ya taba zai wanke ya sake arwalla ya zo yayi arwalla ya sake arwalla yayi sallah akan kowace sallah sai ya sake arwalla shi ma wannan hukumcin shi kiyasi akan mai jinin istihada yace wa manfi ma'anahu da duk wanda yake dauke da hukuncin ko yake da ma'anan wannan mai mustahada mai jini na rashin lahiya ko mai yayyan tsari kamar misalin mutumin da yake zubar da jini wanda yake hako shi ma ka gani zai sake arwalla akan kowace sallah kamar wanda kurmi hako mai tsaya ne shi ma abinda ake so ya sake arwalla akan kowace sallah haka da duk wanda yake da irin wannan rashin lahiya ta zubar da jini ko kuma yayyan mutsari dukkansu abinda za su yi lokacin da za su sake sallah lokacin da za su yi sallah to wajibi ne sai sun sake arwala malai ci gaba da cewa fa iza istamarra biha ita wannan mai jinin rashin lahiya jinin sai ya dore fi shahril akhar zuwa wani wata kinan a wannan watan bai tsaya mata ba yake zuwa wani wata yake cewa fa in kana mu'tada idan ta kasance wadda take da ainihin tasan ainihin kwanukan da take yin haila ita ce mu'tada kamar yadda muka wuce asbaha adatan wanda ai saka ta san al'adarta kwanuka kaza zuwa kaza su ne kwanuka da na haila yake cewa fa in kanat mu'tada idan ta kasance wanda take da al'adar ta ce a hannunta ta san adadin kwanukan da take yi yake cewa fa haiduha ayyami adatiha hailanta shine kwanukan da take yin haila tana da lissahin kwanukanta aha ni dama ainihin kwana 12 nake yi ko kwana 6 nake yi na hailata daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan ta san kwanukan hailata jinin ya tsaya bai tsaya mata wannan watan ba ya kai wani wata tana zubar da jini yake cewa kurum ahlan wa sahlan sai ta yi lissahin kwanukan hailata sai ta bar sallah ta bar azumi ta bar dukkan wannan hukuncin nan guda 10 sun hawo kanta shine hadan mai ko suka kawo dalili akan hada ubangiji wala taqrabuhunna hatta yatahur yake cewa wa illam takun mu'tada idan kuma bata san adadin kwanukanta ba abin yana rikice mata wata rana a samu ekar kwana biyu ko a samu dekanan kwana biyu a rage ko a ƙara abin haka yake zo mata da perturbation yake cewa wa kana laha tamyizun wannan mata tana iya bambance jinin al'ada da jinin istihada ita abin ya zo mata da sauki huwa an yakuna ba'du damiha aswadun sakhinan ya kasance jinin da yake hutawa lokacin da take haila jini ne wanda yake baki-baki kuma mai kauri shi kuma wannan jini ne wanda yake ja kuma mai kale-kale yake cewa idan ta kasance wannan matar tana iya bambancewa tsakankanin wannan jinin da wancan jinin kamar yadda muka bayyana kuma doyin jinin zaka same shi ka sabarin doyin jini wanda yake jini wanda idan an yanka ko kuma jini na rashin lafiya warin su ba dai ba kuma ya kasance bayan ya huto idan ya zubo shi baka ganshi ba yana dunkulewa ba sabanin jini bai kwajiwa wannan sune siffofi guda hudu wanda zan iya bambance jinin haila da jini wanda yake na rashin lafiya yake cewa idan matan nan ta kasance tana iya bambancewa shi dayan jinin yace aswadun sakhinan baki ne wanda yake kakkaura ko wanda yake dunkulewa lokacin da zai huto yake cewa ba'dahu raqiqan ahmar shi kuma dayan jinin jani kuma kale-kale ne ba kakkaura bane ba yake cewa fa hailuha zamanul aswadus sakhin hailata shine lokacin da take zubar da wannan jinin wanda yake kakkaura wannan jini wanda yake dangantuwa zuwa launi baki ka gani wannan yayi sauki akan wancan a ringa lissahin kwanuka shi sun ya jamhurin malamai suke cewa dilalatul hissi aqwa fi hadha al mawadi dilala ko dalili wanda ido zai nuna maka yayi akan abinda kama ne za a yi a ce a da kwana kaza zuwa kwana kaza wannan shine mafi rinjaye idan za ta iya bambancewa wannan shi yayi mata sauki kuma yayi sauki kurum lokacin da take ganin daga canjin jinin ya koma ya karkata zuwa baki-baki doyin shi ya koma sabarin doyin jini wanda yake hutawa idan ana rashin lafiya kurum ta lissawa kanta wannan kwanuka ne na bata yi sallah bata yi azumi ba hukumce nan guda 10 ko mawani idan wannan guda 10 da muka zana sun haro kanta idan ya dauke sai ta yi wanka idan ta yi wanka ta yi sallah idan za ta maimaita wata sallah jinin nan dai yana zuba sai ta yi arwalla ta wanke gabanta ta sanya gunzugu ta yi arwalla akan kowace sallah wannan shi ne hukuncinta wallahu ta'ala a'lam sai malaha ya ketara yake cewa ai hakuri mu gama ko yake cewa wa in kanat mubtadi'a ita wannan mai jinin na rashin lafiya idan ta kasance sabon shiga ce yanzu ne ta fara hailarta aw nasiyatan li'adatiha ko kuma aha ta mance kwanukan da take yin al'adarta na mance leturwa ne ai al'adarta wa take zawwa ta kare leset ko kuma aha lekati ne take zawwa ta kare ledis tana ta shakka ta mance dalilin shekaru sun ja bata yi al'ada ba ko ta dauki ciki ta aihwar ta shayar duka al'ada bata zo mata ba ita ma kaga za a san da fata da cikin mutaria ko yanzu ne za ta fara wancan lissahin yanzu ya dauke yanzu sabon lissahi ne za ta fara ko kuma aha tana yi kurma Allah sai ya dauke mata al'adar shekara daya ko kwanuka ko watanni bata yi ta ba sai ta mance a yaushe ne nake yin ta yaushe ne nake kare shi nake karasa ta yake cewa wala tamyiza laha kuma ba ta iya bambance tsakankanin jinin haila da jinin istihada yake cewa fa haiduha min kulli shahrin sittata ayyamin aw sab'a bale yace to yanzu za a yanka mata a hailata a cikin kowane wata shine tsawon kwana 6 ko tsawon kwana 7 li'annahu ghaliba 'adatin nisa saboda mafi yawan mata kwana 6 ko kwana 7 suke yi kiran sai ta zaba shi kuma sun kawo hujja akan haka dalilin hadisin Hamna bintu Jahsh wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata tahidi sittata ayyamin aw sab'a fi ilmi Allah sai ki haila tsawon kwana hayki lisan haila ki tsawon kwana 6 ko tsawon kwana 7 a cikin ilimin ubangiji sannan ki wanka sannan idza ra'at hatta idza ra'aiti annaki qahurti yake cewa har sai idan kin gani kin yi tsarki yake cewa wastana qati fa salli 24 laylatan kika tabbatar kin gama jininki yake cewa to sai ki salla tsawon kwana 24 a cikin 30 aka hudu 24 nawa 6 ko kin gama hailaki kenan wannan adadin kwananki na tsarki su ne kwana 24 adadin kwanukanki na haila su ne kwana 7 yi kwana 6 idan ya kasance kwana 7 kina adadin kwanukanki na tsarki kwana 23 adadin kwanukanki na haila shi ne kwana 7 wallahu ta'ala alam wannan shi ne abinda suka ta yi kanshi sai malam ya kai yake cewa wal hamilu la tahid wanda take dauke da ciki mai juna biyu ba ta yin haila kuma wannan haka al'ada take kuma sun kawo hujja da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa abinda ruwaifi ya rawaito yake cewa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an wada'i al'amati hatta tahida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanu da a sadu da baiwa har sai ta yi haila sai ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bara'atul rahim abinda zai tabbatar da babu komi a cikin mace babu juna biyu shine haila kinan shi yake tabbatar mana hukumul khalafa kinan mai haila baya yuwa ta yi ba mai ciki baya yuwa ta yi haila dalilin wannan fada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kina wannan shine abinda kuma malamai sun tafi sun yi bayani akan haka sosai hatta da Usman bin Affan yayi hukunci akan haka Abdullah bin Umar bin Khattab yayi hukunci akan haka yake cewa illa an taraddama qabla wiladatiha bi yawmin aw yawmayn sai dai mace mai ciki tana iya ganin jini kamun ta aihu tsawon kwana 2 ko kwana 1 jinin yana iya zo mata yake cewa to wannan jinin idan ya zo mata fa ya kunu dan nifasi ba jini bane ba na haila ba jini ne na nifasi na biki wannan shine hukuncin mace wanda take mai ciki kenan mace mai ciki tana iya ganin jini kamun aihuwarta da yini ɗaya ko yini biyu amma dai idan ta gani karta ce a'a haila ce ta zo mata a'a wannan jini ne na biki kuma yana iya zawwa ya huce yayi istimrari har zuwa kwana 40 yana iya zawwa tsawon kwana 10 yana iya zawwa tsawon yini guda ko lokacin da ta aihu idan yazo ya dauke shi kenan baya kara dawowa babi na gaba zamu gani hukuncin jini wanda yake jini na biki insha Allah ta'ala abinda muka karanta dai Allah ya bamu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatunmu na alkhairi Allah ya iya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ɗan uwa da amana arziki da suke bar addu'a muna fatan kowa Allah ya biya biyu bukatun shi ya shiga cikin al'amarin shi ya sanya albarka a ciki Allah ya mana albarka yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa dukiyoyin mu albarka yi wa abin da ya rasu mu da shi na daga ilimi albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك